Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Kayawa. Amurka, Burtaniya da Faransa sun kai hari ta sama ga kasar Siriya. Kuma sun auna wasu wurare ne na musamman da suka hada da cibiyar nazarin harkokin kimiyya da bincike sai kuma rumbun sarrafa makamai mai guba da dai sauran wasu wurare da ke tasiri ga kasar a harkokin tsaro. Sakataren harkokin tsaron Amurka James Mattis ya ce makasudin wannan yunkurin shi ne aikewa da sako na musamman ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad wanda ake tuhuma da kai harin makami mai guba ga farar hula a cikin satin da ta gabata. Ya ce kuma ana fatan wannan hari ya zamo jan kunne domin kada ya kare yin hakan. Martin ya ce iskan gas nan mai guba da asar yake ya ce yayi wancan kalar da shi tun da daewa a shekara yake yana nan har yanzu. Sautari wannan batun ya taso gwamnatin ta Siriya sai ta musanta mallakan makami mai guba balle ma har ta yi amfani da shi. General Joseph Danforth babban hafsan hafsoshin Amurka ya ce safiyar yau Asabar ne za a ba da cikakken bayanin wannan harin. Dama dai tun a jiya Juma'a ne shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa a sar lamba har sai ya kawo ƙarshen wannan mummunar tabi'ar kashe mutanensa da makami mai guba da aka haramta masa amfani da shi. A cikin jawabin da shugaba Trump ya yi a daren jiya ya ce ba laifin kowa ba ne illa na Rasha da Iran domin ko suna gani Siriya na kai wannan hari da makami mai guba amma suka yi gum. Ita ma Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa a ƙasarta yau cewa ba katsa London suke yi ba a yakin basasan da kasar ke yi, a'a, batu ne na ganin an canza gwamnati. Ta ce harin da aka kai an yi ne da niyyar ganin wannan bai sa wani sabon rikici ya bulle a yankin da aka kai wannan hari ba. Ta ce hakan kuma zai sa kawo ya kare fararen hula da ke cikin kasar. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ce an kashe Bafalestine guda kana wasu sama da 900 sun samu rauni iri daban-daban a jiya Juma'a. Sakamakon harin da rundunar Isra'ila ta kai ta amfani da bindiga da kuma hayakin nan mai sa kwalla a lokacin da suke kokarin hana Falastinawa da ke zanga-zanga waɗanda suka yi kokarin tsallakawa shingen da ya raba Gaza da Isra'ila. Rikicin dai ya barke ne salin da dubban Falastinawa suka shiga sati na uku suna gudanar da zanga-zanga a tsakiyar rana. Wannan zanga-zangar dai yayi dalilin mutuwar mutane da dama kana wasu dubban jama'a sun samu rauni. Mawa zanga-zanga dai sun taru ne a wani wurin da suka yi tunga, wurin da yake da tazaran sama da ɗaruruwan mitoci daga bakin iyakar Isra'ila. Kaɗan daga cikin mawa zanga-zangan dai sun yi dumfari inda shingen bakin iyakar Isra'ila yake, suna ƙona tutar ƙasar ta Isra'ila da kuma bankawa tayoyi wuta tare da jifa da duwatsu ga sojojin da ke gadin bakin iyakar. Wannan ne har zuwa sojojin har su kai ga harbi tare da wurgawa kurfan nan mai hayakin da ke sa kwalla. Sojojin na Isra'ila suka ce wasu daga cikin masu zanga-zangan sun ta jifansu da abu masu fashewa da kuma abin nan da ake harbawa ya yi ƙara wato da ake kira knockout da Turanci. Kana wasu sun yi ƙoƙarin tsallaka bakin iyakar ma. Amurka ta yi kira ga shugabannin ƙasashen gabas ta tsakiya da su fidda rahotannin nan biyar da ba a wallafa ba wanda ke nuna ƙin bin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma da ƙasar Sudan ta Kudu ta ƙi mutuntawa a watan Disamban bara. Kana a hukunta duk wani da ke da hannu cikin wannan kaucewa matsayin da aka cimmawa. Wani babban jami'in fadar White House ne ya shaida wa wakilin wannan gidan rediyon wannan bayani. Hukumar ciyar da ƙasashe gaba na yankin ƙasashen gabas ta tsakiya da ake kira IGAD a takaice ta share shekaru hudu tana kokarin ganin an yi sulhu a ƙasar ta Sudan ta Kudu, amma lamarin ya ci tura. Wannan ne ma ya sa ta yi gargaɗin cewa za ta sa takunkumi na musamman ga kwamandojin da ke ƙara jefa ƙasar cikin yaƙi. Sai dai IGAD ba ta aiwatar da wannan barazanar nata ba ko kuma bayanin bayyana irin hukuncin da take aniyar ɗauka ba. Amma dai ƙungiyar ta ƙasashen gabas ta tsakiya ta umarci wani tawagar sojoji da binciki wannan ƙin mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Ministan harkokin wajen ƙasar Habasha, wato Wakne Gebeyehu, wanda ya jagoranci taron na IGAD, ya ce uffan akan dalilin da ya sa ƙungiyar tasu ta ƙi ta bayyana wannan rahoto nasu a bayyanar jama'a. A ranar 26 ga watan Maris dai, IGAD ta fitar da bayanin bayan taro, wanda ƙungiyar ta ce ta aike wa ƙungiyar tarayyar Afirka kofi guda domin ɗaukar matakin da take jin ya dace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya cicciki tsohon daraktan hukumar yaƙi da manyan laifuka na Amurka James Comey, inda ya bayyana Comey a matsayin mara gaskiya. Trump ya ce yana mai cike da farin cikin gani ya kori Comey bakin aiki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
na ba da baba kana mota mama mai wa na kenda ora ya ce mani mai wa ka ta ya ta mama kul kada ka ji tausan haliki na ba da baba kada da idan na dauki kidan ganga ta gama kadana ga yan amshi duk maluka na biya baya inna dawaka dan saman man wa dau sai na ba da ba da da muza mama mai ma ni kwa na cewa ba sar dan fa ga waka kada ka ji tausan shata na ba na ba ba jar da muza mama mai ma da kenda ra haya la fa da na cewa ba sar dan fa inda an ke fa lagan an ke sarki na ne mana matukar na zo birnin daula in aka ce maka salikiya hau kana ga salikiya sauka ya sau ka lafiya ɗan musa ya hau da lafiya ɗan musa to gani gale ka ina ban kwana mamman sai baɗin rai kuma ya kai na ba da ba da ɗan musa baba ga ni gali ka ina ban kwana muhammam sai baɗin rai kuma ya kai baba da baba jarda muza mamma mai ma da kenda ra muhammadu sai baɗin rai in ya kai koko san da kake ne mana baba da baba jarda Muhammadu sabadin rai in ya kai koko san da kake ne mana na ba da baba jarda muza mamma mai ma da kenda ra na abudu zaki ka kadi mai dan kalihi mamma jula kallan sai guga mahamman mai dauke da hisai fauna mamman mai jula da hisai fauna mamman jula fali sai tufa na ba da ba da da musa mamma mai malakin da ra gama wa salana alhaji jaza anke sarki ya yi kilana ya yi kilana birnin daula hanna gabati birnin daula mamma kai nauke da biran zakonmu ka ta yi bakin gulbi na ba da wa ba jarda musa mamma mai malakin daula mutana da biran su ka ce maniya dai talaka he babban gandu na ba da wa ba jarda musa mamma mai malakin daula Dananda Bera, Suka Chemania, Taleka Heba Bagona. Baba, 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 Baba,
To ma saurara assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta Asabar kuma ina tare da abokiyar aiki
Daula Salim
Daula barka da warhaka
barka da warhaka barka da
sake gari yayi ban iska ba
nagode baba sharadan Musa mamman mai mulkin daurawa
shata ya ratsa kike na
kare da gaske sannan mamman shata Allah ya kara masa rahama
amin ashe ashe kiya ki sai kai musu kalangu
gaskiya
makale shi ina goga
ya kamata sai rana dan gwada kidan kalangu a wajen nan fa
rate kalangu na da mai irin wanda ake tsuntsuke shi nan na hamba
ta kana da baka tsiniya ba
eh shine ai ma kira nazari
ne shantu zan kawo
eh yawa I mix ga shantu
yawa da kalangu da shantu ina kada shantu kana kalangu
kin ga tunda zamani ne sai mu ce nazir Hausa ya biyo mu da jitashi din nan
yawa duka sai mu abin nan a cikin shirin shi na chasu
eh kuma bari ya huce kan a cikin shirin chasu shirin mu ne na nan murya Amurka sabu a cikin shirin mu na taska na bangaren TV
eh haka ne ta talabijin ne
ta talabijin ne shirin mu na taska da ake yi juma'a nan da za a iya gani wasu ran ko da yake asabar ake nuna musu ya danganta da gidan TV da suke kallon shirin mu na taska eh amma dai za a dinga gani a ciki
a wajen a taska VOA
shi nazir ne yake gabatarwa shirin chasu Daula bari in fara da sakon taya murna na aure da aka daura kusan tun 7 ga wata ne wancan makon na sha'afa na so in mika musu sakon taya murna wato muna taya auren da aka daura na Maimuna Bello da kuma Saifuddini Ibrahim Abdullahi sai kuma daya amaryar ita kuma Nana Khadija Bello da kuma Aliyu Gidadu wato kin ga da Maimuna Bello da Nana Khadija Bello da kayan mutun
ɗaya okay ayan mutun ɗaya ne ya ce da kanwa aka aure da su rana daya to so, Allah ya ba su zaman lafiya duka
amin kuma an daura auren ne a binnin zazzau da ke Zaria
to alhamdulillah
sai mu ce kamar da kace Allah da zaman lafiya
to amin
yawa to sai kuma fatan alheri ne na murnar haihuwa da ko kuma karuwa da ya samu na da namiji wato Abdul Ali wanda muka fa sani da baban Ahmad wanda kuma muna mika masa sakon taya murna gaba ɗaya daga nan sashen Hausa na murya Amurka Allah ya raya abin da aka samu an radawa yaro suna Aliyu Allah ya masa albarka kin ga an samu sunan mahaifi kenan
idan
shi baban sunan shi Abdul Ali
mahaifi takwara to Allah ya raya shi
to ba tare da bata lokaci ba kafin in je shafin na abari ya huce na majalisar mu ta Facebook ina ga ko mun barki ki fara miko ga shagashan ne
to gaskiya kan kuma mun fara dan naga kullun kana min waye ne nake karanto na daga karshe
to karanto shi a farko
san ku yan fulani akwai waye
kuma an ce ladies first
yawa in ji bature ladies first
to mata bismillah
bari mu fara mika sakon gaisuwa mu daga majalisar mu ta Facebook to gaisuwa alherin mu na filan abari ya huce zuwa ga Aliyu Zaki tare da Sahiba Sahibi tare da Adamu Lawal Jadawa fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Sani Falu Katagun tare da Dijal Zagzaki to Allah sani na fadi daidai fata alherin mu na filan abari ya huce zuwa ga Bashir Muhammad tare da Buhari Aliyu Mani da Musa Usman tare da Adamu Sahibu Wangara tare da Albadi Abubakar muna mika gaisuwa mu zuwa Kabiru Lawal SK da Rabiu A. Abdullahi da Lawal Musa Haruna tare da Mujahid Dan Gata da Al-Burhan Abdullahi duk muna fatan suna cikin koshin lafiya. To Malam Usman, yanzu kuma zan karanto wata takarda da take hannuna. Wannan gaisuwa ne ta musamman ba daga shafinmu na Facebook bane na dandalin Abari ya huce. Sakonni ne na musamman zuwa ga masu sauraron mu wanda suka aika mana ta hanyar email zuwa ga Alhaji Sa'idu Sarkin Fawa a Mararrabar Gasal. Ka san ina ne Gasal? Gasal a jihar Taraba take.
Taraba ne Gasal.
Taraba ne Gasal. Tare da Alhaji Bala Zakin Kasuwa shi ma Mararrabar Gasal, da Zubairu Kaka mai minerals shi ma Mararrabar Gasal, da Alhaji Yaro mai balangu a Mararrabar Gasal din, tare da Iliyasu Mafindi mai atamfa Jalingu, da Alhaji Baba Saban Gari, da Alhaji Sammani mai kayan kitchen Jalingu. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Ibrahim Tukur Yola tare da Hajiya Nafisa Tuttare da kuma Alhaji Abubakar Tuttare da duk iyalan shi. Muna mika sakon gaisuwar mu da kuma fatan duk kuna cikin koshin lafiya.
Bari in tsallaka in shiga shafinmu na Abari ya huce na majalisar ta Facebook inda kika fito din, bari nima in koma wurin.
To Usman, a dawo lafiya, a gaza ya lafiya. Ina nan ina jira ka.
To amma kafin sannan din sai na mika sakon gaisuwa ga fatan alheri daga shafinmu ko kuma in ce daga nan filinmu na Abari ya huce zuwa ga Abdullahi Mai Kano Usman, wanda shine shugaban kungiyar shirye fina-finai ta Mopan.
Kanewood
tune suka haɗu suka yi wannan kungiya. Sai kuma sakon gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Sani Idris Moda, wanda yake dan fama haka da rashin lafiya. Muna fatan Allah Ubangiji ya bada lafiya ya
kara karfin jiki.
Amin amin. Sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Alhaji Bashir Bugaje da Hajiya Jummai Bugaje. Sai gaisuwar fatan alheri kuma zuwa ga Malam Isiya a jihar Katsina, shi ma dan garin su Bugaje. To muna fatan kuna cikin koshin lafiya. To daga nan kuma sai in shiga shafin na Abari ya huce na majalisar Facebook din. Shehu Umar, shi zan fara mika sakon gaisuwa ta fatan alheri. Sai kuma Ali Adamu Jauro da Gwani GBL, sai Kasimu Usman a Niger, da kuma Muhammad A Bakura. Gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Aisha Ibrahim, sai Nasiru Usman, da kuma Aminu Abubakar, Aminu Gisu, sai Ridwanu Umar Muhammad da Nura Yusuf Kukawa. Gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce zuwa ga Murtala Sa'idu Uthman da kuma Umar Cham Gombe, sai Rashidu Mai Nasara, sai kuma Lawal Gamawa da Alhaji Lafta, da kuma Kabiru Garba Dan Jigba, sai Umar Abubakar da kuma Faruk Isa Balimi, sai Ibada, sunan shi kenan, shi It's Ibada. To sai kuma sai sunan gayu ne, sai kuma Rabi'u Sale Woka da kuma Sa'idu Abdulkadir, a ƙarshe sai Sale Musa da kuma Prince Salim Lawal, wanda da shi zai rufe gaishe-gaishen na wannan rana ko kuma na ce a daidai wannan lokaci.
Ka gano Mark Zuckerberg ne?
Eh, shi ne. Ai, to bari mu je mu shakata, shi ma ya saurari wannan waka.
Allah, da, 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 alhaji wuri jallo wuri dan jujani.
Tsanancin ne ya tashi
barai da gaske
kin san ga
gaskiya Usman yau ka tuno min gida wallahi gida nake so
kar ku ce wai kullum sai mu dan leka garuruwa can kuma ba mu leko ku ba kin ga bai dace ba
gaskiya
saboda so muke kowa ya samu kar ya huce
to a gaishe da mallam mamman shata Allah ya kara masa rahama kamar ku da ido na an ganna a katsina ina jin shata ina cin zogale
a'a
eh bana ina shan hura
hakkin tuna min da kika ce cin zogale
wallahi
to ai gidan nan kai kashi baka isa kace kan sarki da kaho ba
gaskiya
gaskiya kuna ta fuka santi
a Usman ka ta da me faru jiya
jiya ba oh na jiya ma ba
a
madara ce a ciki
kai Usman gaskiya ba ku yi mashi adalci ba
kin san
kai ka da ka zo ba a burke kai ka da ka san wannan dan jahiliki shi dai abincin gargajiya yake so kuka jaci kuɗi ko sai wata taliya jama'a wata taliya ce aka tafi aka sa mata suga aka sa mata madara wai tura ana kiranta Alfredo
ga naman kaguwa a ciki
ga naman kaguwa a ciki kai mallam Usman ka je ka siyo ba abokin aikin mu
wai ba
ka ba shi kyauta kyauta lan aka kawo mashi
ai ba ki sani ba ma ai Naziru shine yace bari mu fata muka fata yace to ni zan dau wannan nauyin Naziru ne dau nauyin
Naziru ne dau nauyin lalle ka to ai ko Naziru da gangange da wallahi bora ci
Naziru wallahi ya fita kai mallam abokina in yana ji ya tsaru ya san da shi ake wai kai nace bari in ci wannan wannan Alfredo zance yace ah kai ni ma fa ko in ci Naziru yace na san ka ba komai kake so ka ci ba kada ci kana bata rai kana yamu tsafi suka ka zo ka debi yar shinkafa ka cikin rufin asiri ka daddadon naman ka zaka sa
kasa wanda kowa iya ci
ai gara ana gwada sabon abu nace yawa gwada abu shi mu gwada na diba ya diba ai da muka zo kuwa ai ashe Naziru ne na kallon fuskar shi da muka fara cin abincin da muka
ai dai ma da nazo na samu ba na same kuna cin abincin ba yanda ka san yana cin kamar
yana cin madaci
madaci
nace haka yake ni kuma dadin shi nake ji har na ci yana
wa kuma kwara daddai ake ni ma fa ina san abincin nan ina sha'awar shi har na iya dafa shi ma dan saba san shi da kuma dafa shi
na diddare a yaya mu tsafuska sai da dan yi santi
sai da yi santi
yace wai madara aka sa abincin nan ne
to ai ba ku sani ba ranan ma an kara yin ta ranan ni kuma muna cin abinci da ni da Hafsa sai ya zo sai muka zuba mashi to abincin akwai karas a ciki sai ce waye ya fara ci where did come
dan karas din da kike dan dahowa ne
na'am
dan karas din da kike dan dahowa
she ka gane da shi da dan ganyen nan da broccoli din nan
ina san ga ke riko ledan nan dan nasan da ni ake
ah sosai kuwa to idan kai ka ya danci can da abincin fara kai mashi karo sai ya ce where did come me hada gishiri da karas me hada gishiri da suga
sai mu ce tukunya da wuta
gaskiya kam ka gama magana wannan ka rufe mana kofa
wallahi sai mu ce tukunya da wuta
to jama'a
to na san kin ce kina da dan wani labari
to bari mu karsa ya wannan wani ne wanda yake cikin masu sauraron mu ne suka aika mana da wani labari wannan labari ne daga Bala Muhammad Dambam za ka ga kullum yana cikin aika mana ra'ayi da wa'ayi cikin masu sauraron mu ne to shine ya aika mana wani dan labarin ban dariya haka dai gashi nan wannan labari wai tsakanin mata da miji ne sai suka dan samu matsala haka da aka dan samu matsala kai mai gida sai kai kura sai ka kace ma uwar daki a tattara kaya
ai gaba ya sallama
yayi sallama
shi ga
to ana cikin sallaman nan mata ya dan dauko jakarta ta dan fara hada kaya
Allah sarki
dama ai ka san kamun a fara tattara su divider da su drawer ba yanzu ba tukunna kayan sawa ake fara tattarawa to tana dan tattara kayan sawan ta dan tsumbakara ana sawa a jaka a waye to ina jin dama fa cikin azumi ne lokacin ba da zakani sai aka yi sallama to dama tana da wani yaya attajiri ne sosai shine sai ya aiko sako zakka sai aka yi sallama sai aka ce to gashi daga wajen yaya ina jin direban shi ne ya aiko aka aiko da miliyan 7
tashin hankali
miliyan 1.1 har guda 7
gashi kuma an yi saki
sai aka ce to gashi an aiko muku da shi miliyan 2 an ce ke ki dauka miliyan 5 kuma ta mai gidanki ce
ba ma ita ce da 5 din ba
a ina ya kalle ta ya kara zara idanuwa
ne dole ai idanu na fata
ai ko ka zo a sa'a dama yanzu muna hada kayan wanki ne zan je in mata wanki
ka ga almuri ka ga mayan kudi to
nan take
wallahi ni ne
zan take abi
wallahi kariya yake saki nayi
ya dawo da gida ya sauya bayani
ya dawo da ita
ya dawo da ita
ta koma Allah ya taimake shi ba uku yayi ba
Allah ya taimake shi ba uku yayi ba da haka yana ji yana gani amma gaskiya fa tana da zuciyar musulunci dan in nace bazan bari ba
to wallahi saki nayi
sai in ce to
kuma hakuri da amma hakuri da
hakuri
da dadi kuma
hakuri to
sai su zauna su ci arziki
saboda auren ku hakuri ne
to
Allah sai ne kan bayani
amma ce mai aini ce mazan yi in ka yarda in kana son goye bayan ka sai dai mu raba daidai
to ni dai fata na Allah sa dai bayan kan bayan ya gama cinye miliyan 5 din nan kuma ya kara kasa ta tattara kaya
ba zai ba zai dinga tunanin za a sake kawo
eh to tunda bade na zuwa
yawa to mu gode yanzu kan dole ne kan mu tattara ina mu ina mu kan saboda yanayin lokaci
kam
Allah ran jahar ka sina
yawa kai suwa Allah ya biya ka
jama'a mana dai ita kanta
Daula Salim
sai Usman Ahmad kamar muka farko da
Allah ran jahar ka sina kai gida Allah ran jahar ka sina mun koma can jahar ka sina Allah ran jahar ka sina ka sina wa sai a kalle shi kuma daura wa adage kafa Allah ran jahar ka sina mun mamu sami jahar ka sina Allah ran jahar ka sina bara wai san an ka bada jahar Allah ran jahar ka sina bana kamun fadayin kali
to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
sabbi nani Allah ran jahar ka sina me shehu yanka